sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya hawa kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauri assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Laraba 12 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC da da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa bayar mu a ba mu kanun labarai
to a ƙasar Kamaru jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin ingilishi bayan da daruruwan mayakan yan aware suka yi arangama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar har mutane 15 suka rasa rayukansu jami'ai a lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin waken da aka kai jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyan nan da Burtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha a watan Maris.
To ma da lakanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta tasa kiyayen wasu 'yan kasar India da na Korea zuwa kasashen su.
Wannan abu an dade ana yi har ma kusan za a iya cewa sauran kasashen waje sun fara rinin Najeriya suna ganin cewa tunda komai karazo bane za su je cin karansu babu babba.
Sai a can jamhuriyar Niger inda rikici ya barke tsakanin kungiyar jami'an adawa na kasar ko me ya zafi
shugaban ɗan adawa Hamma Ahmadu nan ne muka saba yin tarurrukan mu da mun ka zo yau hana mu shiga akai an ka koro mu sun ka ce ba mu yarda mu shiga biron nasu muka ce babu matsala
idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton yadda wasu alhazan Najeriya suka rasa rayukansu a ƙasa mai tsarki sai kuma shirin himma ba ta ga rago wanda zan gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A ƙasar Kamaru, jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin Ingilishi bayan da daruruwan mayakan yan aware suka yi arangama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane 15 suka rasa rayukansu. Al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin ƙasar ba su ɗauki matakin gaggawa ba a yayin da yan awaren suka kai hare-hare da dama a lokaci guda. An yi harbe-harben bindiga tsakanin mayakan yan awaren da ba a san adadinsa ba da kuma wasu sojoji na musamman akalla su 50 a unguwar mile 16 da ke Bolifamba a kudu maso yammacin garin Buyeya. Sojojin sun ce maharan sun kona motoci da gidaje da kuma shaguna. Janine Ita, 'yar shekaru 47 da haihuwa, wata ƙwararra a harkokin shari'a da ke aiki a garin, na shirin baransa da 'ya'yanta guda uku da kuma mai gidanta da ya samu rauni.
We cannot continue living in such an environment where you cannot even trust your neighbor. Where are the armed men coming from? How do they get into town without the knowledge of the military?
Tace ba za mu ci gaba da zama a cikin irin wannan halin ba, inda baka yarda da makwabcinka ba. Daga ina 'yan bindigar ke zuwa kuma ta yaya aka yi suka shigo gari ba tare da sanin sojoji ba an kuma kai wasu hare-haren makamantan wannan a wasu ƙauyuka hudu da ke yankunan arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru ciki har da Bamenda da Manfe da kuma Wom Jami'ai a lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin waken da aka kai jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 daga 32 adadin da aka fara badawa a can baya. Harin ya faru ne a gundumar Muhammad Dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen Daka ta nema a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin. A wata sanarwa yau Laraba, Atawla Kogiani mai magana da yawun gwamnan lardin ya ce wasu ƙarin mutane 165 sun jikkata a harin. Sai dai 'yan ƙungiyar Taliban sun ce ba ruwansu ba su suka kai wannan harin ba. A 'yan sa'o'in da suka gabaci wancan harin, an sake kai wani harin bom na daban da ya shafi wasu makarantu guda uku a babban birnin lardin Jalalabad, inda akalla wani yaro ya mutu, wasu mutane da yawa kuma suka jakkata. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar ilimin lardin a lokacin da ya yi hira da murya Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyun nan da Birtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha a watan Maris. Sai dai kuma Rashar ta musanta zargin da Birtaniya ta yi na cewa ita ta kitsa harin na guba wanda ya jakkata Sergei Skripal da diyarsa Julia. Putin ya ce babu wani abu na musamman ko na laifi game da mutanen biyu. Ya ƙara da cewa fararen hula ne, kuma yana fata za su fito su bayyana kansu. A makon da ya gabata ne, Prime Minister ƙasar Birtaniya Theresa May ta sanar da cewa masu bincike sun gano wasu mutane biyu daga wata cibiyar leken asirin Rasha da ake kira GRU a taƙaice. Ita ke da alhakin kai harin na watan Maris a garin Salisbury da ke Birtaniya, ta kuma zarge su da laifin zagon ƙasa da yunkurin kisa. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan agaji a jihar North Carolina da ke Amurka na yin kira ga jama'a akan su kammala shirye-shiryen isowar mummunar guguwar Florence yau Laraba, kafin guguwar ta fara da ruwan sama da ka iya kisa da kuma iska mai ƙarfin gaske. Kwana da kwanaki kenan guguwar na ci gaba da kasancewa mai tsanani da ta kai maki wato mataki na hudu da kuma ƙarfin iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a ɗaya, a yayin da take kusantar gabar tekun gabashin Amurka. Ƙwararru a fannin yanayi ba sa tunanin ƙarfin guguwar zai canza sosai kafin ta dare gobe Alhamis da yamma ko safiyar Juma'a a kusa da iyakar jihohin Carolina ta Arewa da Carolina ta Kudu. Ana kuma nuna damuwa akan yadda guguwar za ta ja burki na wani ɗan lokaci idan ta kusa da gabar tekun, daga nan ta shiga yankin. A lokacin ne za a yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan jihohin Carolina ta Arewa da Carolina ta Kudu da kuma jihar Virginia. Shugaban Amurka Donald Trump na yawan cika baki akan ƙarfin tattalin arzikin ƙasar wanda ta samu a ƙarƙashin mulkinsa. Sai dai kuma ya zuwa yanzu wannan nasarar babu alamar tana ƙara janyo mushi ƙarfin farin jini a wurin Amurkawa. Ra'ayoyin jama'a da yawa da aka gano sun nuna cewa ƙwarjinin Trump na ƙasa da kashi 40 cikin 100 na jama'ar ƙasar. Kuma wasu ƙwararru na kallon wannan ba alheri bane a wurinsa, a yayin da ake ƙasa da watanni biyu kafin zaben 'yan majalisan dokokin wanda za a yi, inda rinjayen wakilai a majalisun tsakanin manyan jam'iyyun siyasa yake da muhimmin tasiri ga makomar siyasa Amurka a nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, bari mu bude taskar rahotannin namu da rahoton likitin wato koran ko ta sake wasu 'yan kasashen waje na India da Koriya da gwamnatin tarayya ta yi. Ga sama yana kayan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Aje ne ministan cikin gidan Najeriya, Lieutenant General Abdulrahman Bello Dambazau, ya sanya hannu bisa takardar amincewa a maida waɗannan Indiyawa 36 da suka shigo cikin Najeriya da takardun biza na jabu, da kuma ƙarin wasu 'yan Koriya guda biyu da ke wa gwamnatin zamfara aiki, amma takardun izinin zamansu a cikin gida Najeriya ya ƙare ba tare da sun sabunta ba bayan kwantiraginsu da gwamnatin zamfaran ya ƙare. Gwamnatin Najeriya ta ce wannan ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 45 ƙaramin sashi na 2, na 3 da na 4 na dokar shige da ficen Najeriya. Dr. Abubakar Umar Kari babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Wannan abu an dade ana yi har ma kusan za a yi cewa sauran kasashen wanda sun fara yi na Najeriya suna ganin cewa tunda komai karazo bane za su iya cin karansu babu babbaka.
'Yan Najeriya irinsu Sabo Imamu Gashiwa na kiran ake yin taka tsantsan musamman ga waɗannan 'yan Koriya da aka ce suna da takardun zama kurum dai sun kare ne.
Domin ni yanzu na san wata matattu ne era sama da shekara kuma takardunta sun ƙara neman a tsara mata ana yi saboda harkar Najeriya. To, wani ba ka iya zargin ta ba. Ta yanzu su ma suna ta irin wannan mutane wannan takardun su sun kare suna neman ƙara mutane ƙara musu kuma kai ka san harkar Najeriya.
Kwararre kan sha'anin diplomasiya, Ambassador Suleiman Dahiru yace wannan al'amari na dore masa kai.
Ni abin da ya dore mun kai bai kamata su shigo ma cikin Najeriya ba daga airport da aka gane cewa sai visa suke da shi. Daga airport din za a bai da su koma haka ake yi dokan kenan. Amma kuma yadda aka bar su ma suka shigo ban san dalili ba.
To yanzu ambassador wannan sakacin wane ne kenan ko kuma sakacin wane hukuma ne?
Sakacin immigration ne. In immigration da suke airport din sun yi aikin su yadda ya kamata da bai kamata waɗannan mutane a bar su ma su shigo ba. Duk wata ƙasa da ka je aka dubi passport ɗinka aka tarar wannan visa na ƙarya ne. Daga ba a bar ka ma ka zarce airport din ba. A wurin za a rike ka. Dokan ƙasa da ƙasa kenan.
Kuma kokarin da muka yi don jin ta bakin jami'an hukumar shige da ficen Najeriya abin bai nasara ba. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na nuna damuwa ganin yadda shigowa cikin Najeriya ke ɗaukar irin wannan salo.
Ya za a yi waɗannan mutane su shigo ta boda, ba ma boda ba ta jirgin sama, sauka airport da kuma visa na bogi su shigo cikin Najeriya aka zauna duk wannan lokacin. A ce ma'aikatan da ke aiki a waɗannan wurare ba su gane wannan ba. Wannan ba wani abu bane kawai illa rashawa da cin hanci da kuma cin amanan ƙasa. Abubuwa sun lalace a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Allah hada kan mu Afirka mu so juna.
To a gaida Hassan Maina Kaina kuma akan wannan batu ne za ku kira mu anjima domin ku bayyana mana ra'ayoyinku yadda kuke ganin ake barin bakin yakokin mu wasarere. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar inda rikici ya kunno kai tsakanin kungiyar jami'an kawance. Ga sulan mu da barma da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Zaben mutumin da ya cancanci a damukawar ragamar kawancen FDR ne ya haddasa lalabuwar kawuna tsakanin magoya bayan jam'iyyun adawa, yayin da wasu ke ganin tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ne ya kamata ya hau wannan kujera, wasu kuwa cewa suke Ahmadu Abubakar Sise ne ya fi cancanta. Intinikar Alhassan na daga cikin masu ra'ayin Sise.
Shi Ahmadu Abubakar Sise mutum ne wanda kasashen duniya duka babu inda bai da alaka da su. Duk yana da alaka da su. Kenan mu muka gani shi Sisen wannan shine ya iya jagorancin wannan adawa, wanda duk inda Muhammadu Isu ya saka shi yau shi gobe yana zuwa ya saka shi. In ya faɗi abinda ba shi bane ya zo shi ya faɗi abinda a gaskiya.
Sai dai mutumin da aka damƙawa ragamar wannan sabuwar tafiya bai halarci taron sanarwar ba, saboda haka na nemi jin idan ya karbi wannan matsayi.
Ya karbi shugabancin mana, in bai karbi shugabancin ba mun kire shi taro kiran shi muka yi ya zo a nada shi. A nada su biron wanda aka dauka. Ai duk waɗanda suka zo nan sun gan shi kuma ya zo can sai cikin na lumana, ya zo nan muringa. Mu da kanmu muka ce mishi to tun da shi yana shirye-shiryen bulaguro ya tahi wanga aiki namu ne mu FDR.
Rashin amanta da wannan mataki ya sa wasu kusoshin jam'iyyar Model Lumana nuna ɓacin rai a fili.
Biron da muka ɗauka shi ne a biron FDR, tunda biron parti ne wadda take da shugaban 'yan adawa Hamma Ahmadu. Nan ne muka saba yin tarurrukanmu da mun ka zo yau hana mu shiga aka yi. An ka koro mu sun ka ce ba mu yarda mu shiga biron nasu. Muka ce babu matsala. Lokacin nan ne muka jaye muka taho nan.
A gobe Alhamis ɗayan ɓangaren na FDR ke fitar da sanarwa a hukunce akan wannan sabuwar badakala, in ji wata majiya. To amma na tuntuɓi Bana Ibrahim, wani matashin ɗan siyasa da ke Model Lumana.
In mutum zai zam ɗan takara na FDR kamata ya ce takara ne da ya huto daga wajen gungun. To har yanzu ban ji ba FDR ta yi sanarwa ta ce ga wanda ya zaɓa ya je ya nemi takarar FDR. Radda kawancenmu ta huddo ɗan takara, lokacin nan za a ci gaba a je wajen FDR a sa biroki FDR.
Sai dai wani jigo a kawancen adawa Annabi Sumaila na cewa akwai hanyar sasanta waɗannan ɓangarori.
Insha Allahu nan zuwa gobe ko jibi, inda da Allah za a gama gaba ɗaya duka ɗan adawa a daidaita, in yi so a samu haɗin kai a ɗauki mutum ɗaya a bashi amana. Amma ya zama wato a ce an yarda wannan ba a rarra wannan ba, wannan bin mu so mu ɗaga hammata mu ɗan adawa a jiwarinta ba.
Wannan shine karon farko da rarrabuwar kawuna ke bayyana a fili ƙarara tsakanin 'yan adawa. a wani lokacin da wasu 'yan Nishar ke zargin shugabanninta da gazawa wajen gwagwarmayar ganin an tsayar da mulki na gari, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora wa 'yan hamayya nauyi a kowace ƙasar demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun zaman gida da kungiyar kafuwar yankin Biafra ta dage sai ta yi, sai dai an samu rarrabuwan kawuna akan wannan lamari. Ga Afonso Okoro-Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Imo an samu rarrabuwar kawuna akan umarnin hana fita a ranar Juma'a 14 ga wannan watan, wanda kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB ta ayyana a duk faɗin yankin kudu maso gabas akan ɓacewar madugun kungiyar Mr. Nnamdi Kanu da kuma iyayensa, waɗanda har yanzu ba a gano inda suke ba.
I am Ezra Lovelace Mihenri, a Nigerian and Igbo man. Based on the 14th that the IPOB has declared state at home, to me, I will open my business, I will do my business as well that day. I will not duly recognize that day as a sit-at-home day in Igboland.
Wani ɗan kasuwa a Owerri, Mr. Ezalo Blessing Henry kenan na cewa, ni ɗan Najeriya ne da kuma ɗan asalin ƙabilar Igbo. A game da ranar 14 ga wata da ƙungiyar IPOB ta ayyana umarnin hana fita, a gare ni ba shi da wani tasiri, saboda zan buɗe shagona in kuma gudanar da kasuwanci a ranar. Ba zan ɗauki ranar a matsayin ranar hana fita ba a ƙasar Igbo. Amma idan ka dubi lamarin ƙungiyar IPOB da ɓacewar Nnamdi Kanu, gwamnatin tarayya ta san abin da ya fi dacewa ta yi game da 'yan gwagwarmayar nan da ke yunkurin ficewa. Me yasa gwamnati ba za ta ɗauki matakan da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa ba? Ya kamata shugaban ƙasa ya ɗauki mataki, kuma kashe su ba shi ne mafi ala wajen magance rikicin ƙungiyar IPOB ba. Ya kira su kan teburin sulhu su warware rikicin gaba ɗaya. A nata ra'ayin kuma, Malama Muce Obialo, wata mai sayar da abinci, ta ce,
na ce mukannan da ya fita, Nnamdi da yayin kwanda ya ciro Biafra ko wike wuya fita, agama nọrọ ụlọ.
Ta ce, ina so a sako Nnamdi Kanu daga duk inda yake, yana da amfani a gare mu, kuma muna buƙatar ƙasar Biafra. Saboda haka zan kasance a cikin daka a ranar, ba zan fita ba. Sai kuma Emmanuel Michael, wani ɗalibi, ya ce,
I'm a Biafran now, sit at home.
Ni ɗan asalin ƙasar Biafra ne, kuma ina imani da Biafra. Rana ta ce, kuma ba abin da zan yi illa in zauna a gida. Kuma tunda akan mutuminmu Nnamdi Kanu ne, zan zauna a gida.
Kuma ga nade, because of Igwe Jim, I gama no that to home.
Ni zan zauna a gida, in ji wani driver, Mr. Sunday Anusuanwu, saboda ina fushi. Zan zauna a gida saboda fushin da ke damuna. Kenan mutum guda wanda ya fito ya yi mana gwagwarmaya, kuma aka damke shi a ce ba zai magana ba, ina so a sako shi a ranar. Shi dai wata kuci joke ya yi ƙari a kan batun da cewa,
if I have anything doing, I will go for my business, but if I don't have anything doing, I will still sit at home. But for now, I will have my business to go for that day.
Ya ce, idan ina da wata bukata, zan fita gudanar da harkokina. Idan kuma ba ni da wata bukata, zan zauna a gida. Amma a halin yanzu, ina shirin fita gudanar da harkokina a ranar. Yanzu dai tun ranar Litinin ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar, Malam Dasuki Galadanci, ya yi gargaɗin cewa hukuma za ta cafke duk wanda aka tarar yana karya doka a game da umarnin hana fita a ranar Juma'an 14 ga wata. Yayin wannan gargaɗin ne a taron haɗin gwiwan da shugabannin hukumomin tsaro a jihar suka gudanar a Owerri, babban birnin jihar, inda ya ƙara da cewa daga jiya Talata hukumomin tsaro za su fara zagaye na nuna iko a sassan jihar don isarwa 'yan awarin IPOB ishara. Na dai tuntuɓi shi kwamishinan 'yan sandan don nemo ƙarin haske a kan wannan batun, amma sai dai ƙoƙarin samunsa ta wayar salula ya faskara. Alfonso Okoro-Igwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To a gaida Alphonsus Okoro-Igwe, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogowa ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba wanda zan gabatar.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa, kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda ya yi saurin samun rancen kuɗi daga bankin Amurka, wato Bank of America da Turanci. Yawa Babatunde, kana muna bayanin cewa bankin sun ba kuɗi daki-daki ne, to muna jin ka.
We sun su ba ni kuɗin abun nan for more for car 10,000. Nace no, ban siya mun ban siya sabon mota ba, nace don abu kan ba shi. So ina yi planning, so su suna kasar ina haiki ga mutu jobs ne fa, ina yi security job, ina yi kasar ne lani, ina haiki a help yin kuma ina haiki a kwanin ne tarishwa disabled children group home ne, so kamar 3 jobs. So dide a wazo
koko nawa kake hada container guda?
There are one container dai kamar
dala nawa kake amfani da shi?
Zai kai 20,000 depending on the in magana away just regular car, Toyota Camry, Honda Accord, RS330, the brand. In Toyota Camry, Honda Accord, end of discussion, baby boy, discussion continue, evil spirit, one Monday, maybe 16,000. I want to hear now, we're going to win Lexus. I want to hear Infinity. We're going to maybe how the BMW, big cars, big agent, they're not going to have something thousand. So in each container, there are none. Ciki kaman okay in ba mota ciki wuce a ciki kaman guda biyu ina sa ciki amma in ka 40 ne engine and transmission ke 40 engine and transmission 40 sa ciki da maybe wata guda daya stepper tires kuma kuna ina sa toys ma baby toys tire baby toys serious mo tire ina auction ina ya kwani auction ma e call it hearing.
To kwana nawa kake ka hidda shi daga cikin tashan jirgin ruwan Najeriya? In container ya sauka misali.
In Glamadi dai daga nan is almost a month. MLS dai 6 weeks ne. Amma 4 weeks for Glamadi IS 6 weeks for. So ni dai yanzu shi na kan haka ya magoyi na shi ba. In kuma insha Allah. So IS dai IS MLS IS ma 6 weeks ne. Less than 2 months. Glamadi is faster. So ni I'm like more like master of the game. So Ghana ma 6 weeks, 5 weeks, same. I'm declaring is higher a Ghana. Motor manga, yes, got motor controller call and then get a clearing 400.
I'm a Ghana.
I'm a clearing 400 when you can go come on 1001. I'm a Ghana 2005. That can clearing 3,035.
So yes, $3,000. Ba kai motoci ba kan sa motor sun container
Ghana. Ghana day is based on the year kuma the engine. The year Ghana is 10 years. Go money. Nigeria day ba magana ko any year ma Nigeria day you pay fine. I'm Ghana day 2009 Camry ki gama 2009 Camry Nigeria or 2008 Camry in Canada. 600, 550 and Nigeria like clearing some maybe 1,005. I'm not a Ghana Camry, this is that same Camry. In back at the $3,035. But when Nigeria 1,500 going to get a Ghana, couple a big engine, ignorant for something engine. So it's more expensive. I'm not gonna engine and but step out day can clear easy.
To yanzu mun dai maganan kasuwanci sosai sosai Babatunde. Yanzu ina son ka gaya masu saurare shin yaya kasuwanci yake a nan America idan ka kwatanta shi da gida musamman wannan da kake yi
America dai? America akwai advantage yanzu ma advantage of a Nigeria America dai ga ina credit ga for your offer up credit nan zaka kasance ka kana credit yanzu amma zaki ce we akwai area that you were free ka duba credit zaki free
wannan bangare na mota ka sai wannan bangare na mota akwai kana samun saukin yin haka na
sosai. So hey, that would have, it's cheaper man, because I think this year is more like real accident me, heavy accident me.
Hukuma kamar nuna kamar yan sanda kamar hukuma ba su kan dame ka su ce ka ka wani abu ko kuma ba kai wani abu ba ko kuma ya kamata ka biya wani abu.
I mean, 100% good. In that space in our bound, you choose to weigh yourself, nigga, what's going on? No, but honey, I didn't care. You rather bring an Abbey car, can you buy from me? But I don't really care why you here. No, what are any problems? But I didn't have a good measure. So, God, no part car, yeah. God, okay, your lot is full. So, the Monday, but when you, for the bar, when you haven't, 100% okay.
Yan sanda ba su kama su ce container ka baka yi kaza ba ko kuma baka yi wani abu ko kuma masu an san haraji su ce baka biya ba. Ba irin wannan matsala.
No. Anan dai ba ga container in the right place ya ce okay after 2-3 days. Then after 3-4-5 days ga 25 extra for $50 extra. But I'm only answering that we police don't see we are. Because it's that lot in our bodies. My area, I want to go to the park here. About the is my home territory. So there you have to be pretty sure. But we don't know we have a car 2015 or 2000. We have to put it in 2015 total Range Rover or Quiet Lexus for $15,000, $2,000 no. Then you're having a problem with police. That's where are you buying stolen? I'm not today. I'm America. They rules are regulation. Call rules are regulation. If you are following the rules, there is no problem.
To ya I say the doctor number what today? Domin ko yau ma kamar kullun lokaci ya muna halin nasa. Masauri a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na karshe. Yanzu Amadun Bakon namu Babatunde Ahmed Oduwa da Julie Gration da ta daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To madalla yanzu kuma ga sakonin da ku masu aure ku ga aiko mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna maraba da cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar Fulani ta miyarta Allah da kungiyar sarakunan gargajiya ta Kristoci suka yi a ƙasa ta Najeriya. Da fatan sauran kungiyoyi za su yi koyi sako daga Aminu Kano Maida Garko. Wasika ta gaba ko cewa ta yi. A gaskiya dole zababben siyasa idan ya ci ya dinga yi wa mazaɓar shi rowa da rashin ya kamata. Idan aka dubi tsadar fam na 'yan takara dole ya yi rashin mutunci. Kuma shiga fagen siyasar Najeriya ya fi ƙarfin matasa idan aka dubi yadda ake saida fam har ya kai miliyan 45. Wannan demokradiyya irin ta Najeriya Allah dai ya gyara. Sako daga Buba Maigoro Gashuwa.
To madalla da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
A ƙasar kamar jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin Ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi arangama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane 15 suka rasa rayukansu. Al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin kasar basu dauki matakin gaggawa ba a yayin da 'yan awaren suka kai hare-hare da dama a lokaci guda. Jami'ai a lardin Nangarhar da ke gabashin kasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 daga 32 adadin da aka fara badawa a can baya. Harin ya faru ne a gundumar Muhammad Dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen Daka ta nema a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyun nan da Birtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha a watan Maris. Sai dai kuma Rashar ta musanta zargin da Birtaniya ta yi na cewa ita ce ta kitsa harin na guba wanda ya jakata Sergei Skripal da diyarsa Julia. Putin ya ce babu wani abu na musamman ko na laifi game da mutanen biyu, ya kara da cewa fararen hula ne kuma yana fata za su fito su bayyana kansu. A makon da ya gabata ne Prime Minister ƙasar Birtaniya Theresa May ta sanar da cewa masu bincike sun gano wasu mutane biyu daga wata cibiyar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a takaice da ke da alhakin kai harin na watan Maris.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu Amadun kowa da kowa anan sashen Hausa musamman ita Maryam Dauda ta taimaka muka gabatar da shirin da Julie Gration da ta bada umarni sai injiniyan Muskips. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan da Daula Salim za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraron lafiya.